tun shekaru da dama kasar Amurka take kawance tare da bayar da tallafi ga Najeriya da ma wasu kasashe na duniya domin kyautata rayukan jama'a tare da samar da ci gaba mai dorewa. A Najeriya, kasar ta Amurka tana bayar da tallafi a sassa daban-daban kama daga sashen kula da kiwon lafiya, bunƙasa ilimi, ayyukan noma, makamashi da dai sauransu, kuma ta kashe makudan kuɗaɗe a waɗannan sassan. Alal misali, a jihar Sokoto kadai, kasar ta kashe dolar Amurka miliyan 122 a fannin kiwon lafiya kama daga shekara ta 2015 zuwa yanzu. Akan hakan ne ma nazarci wata asibiti da ke samun tallafi daga shiraruwan bunƙasa kiwon lafiya na hukumar raya ƙasashe ta ƙasar Amurka, kuma na tarar da ma'aikata akan aiki.
Za mu ba waɗanda suke mabuƙata ga wannan tallafi da an ka ba mu, saboda mai tazara haihuwa ba na mutum ɗaya ba ne, na kowa da kowa ne.
To muhimmancin da muka samu na rigakafi, canda in gaida ta kama a gida ɗaya za ka iske yaro 10-20 duk sun kamu. To yanzu a family za ka ga duk gidan da aka routine immunizations, to za ka iske yaran nan in ma suka yi gaida ɗin measles za ka kawo suna masasaran kaka ne. Just maybe kwana ibu sun warke.
Domin tabbatar da ayyukan da ke gudana a ƙarƙashin ƙawancen Amurka da Najeriya na tafiya yadda ya kamata, yasa jakarar Amurka a Najeriya Mary Beth Leonard, duk da matsalolin cutar corona, ta dukufa ga ziyarar jihohin Najeriya da zumar ƙarfafa hulɗayar da ke tsakani.
Sometimes there can be difficulty in accessing a place that you want to go because of insecurity. We try to find ways.
Akan samu wahala wurin isa wasu wurare saboda matsalar rashin tsaro, amma muna ƙoƙarin shawo kan waɗannan matsalolin. Akan hakan ne ma sa muke aiki tare da hukumomi da dama a matakai daban-daban akan ƙalubalen da Najeriya ke fuskanta. Ba yiwuwa a ce za a yi hulɗa ne kawai a fanni ɗaya, kamar a ce aikin noma ko kiwon lafiya. Dole ne a kula da dukkanin fannoni, kamar shi kansa matsalar rashin tsaro, domin tunkarar dukkanin ƙalubalen da ƙasar take fuskanta. Bisa ga lura da alfanun da ke cikin shiraruwan na ƙasar Amurka, yasa jagororin al'umma ke nuna buƙatar faɗaɗa ƙawance kamar yadda gwamnan jihar Sokoto Aminu Waziri Tambol ya buƙata. Muna duban ƙara faɗaɗa ƙawance da gwamnatin Amurka da hukumomin da ke Najeriya, musamman a hawajin ƙarfafa lamurran jama'a, a hawajin bunƙasa ilimin ya'ya mata a Sokoto, da kuma bunƙasa ilimi baki ɗaya, da kuma ƙarfafa lamurran mata da matasa. Jihar Kebbi ita ma tana da shiraruwan raya ƙasa da take ƙawance da ƙasar ta Amurka.
I'm also going to travel to Kebbi while I'm up in this neck of the woods.
Jakarar Amurka ta ce za ta ziyarci jihar Kebbi ta Ghana da gwamnati Bagudu su yi nazarin yadda suka kuɗaɗen Amurka a fannin ayyukan noma zai iya yin tasiri wajen samar da abinci da kuma wadatar ƙasa da abinci tare da amfanin jama'a, domin dama shi ne makasudin ƙarfafa gwiwar jama'a su dukufa ga ayyukan noma. Amurka dai ta nuna gamsuwa da yadda gwamnatocin da take hulɗa da su ke bayar da haɗin kai domin ganin cewa al'ummomin su sun amfana da shiraruwan na raya ƙasa na ƙasar ta Amurka. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.